An zartar da kudirin gayyatar minister ne yayin wata zama ta musamman na kare kasafin kuɗi na ma'aikatar kula da agaji da jin kai ta ƙasa. Hakan ya biyo bayan gazawar da minister agaji Sadiya Umar ta yi wajen bayar da bayanai kan yadda aka samu kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta na shekara 2023.
When it was not released and now we have seen it reoccurring by almost 10 folds and we are going to also clarify from the Ministry of Finance to know why this increase despite the fact that the previous year the money was not even released for the purchase. I cannot really give full details of how this amount is going to be utilized.
Anan Sadiya Umar ce take amsa tambayoyin daya cikin ayyan committee inda ta zargin cewa bata san yadda ma'aikatar kuɗi ta saka naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta ba. Sadiya ta ce a kasafin kuɗinta na bana, wato wannan shekara da muke ciki, akwai wasu kuɗaɗe da ta nema domin hukumar bunƙasa yankin Arewa maso gabas ta gudanar da wasu muhimman ayyuka, amma ma'aikatar kuɗi bata sakar mata kuɗaɗen ba. Sadiya ta ce ta yi mamakin yadda aka cusa waɗannan kuɗaɗe a kasafin ma'aikatar tata. Ya za a zargi ma'aikatar kuɗi da yin cushe a kasafin kuɗin wata ma'aikata? Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf, ya yi ƙarin bayani.
Dama a kowace ministry ko wata hukuma da za ta yi budget ɗinta, in ta yi budget ɗinta za a kai wa Ministry of Finance ne. To kuɗaɗen nan ne wanda ake cewa envelope system, so Ministry of Finance kuma za su duba.
To a bisa bayanin ita Sadiya Umar Faruk, wato kamar an mata ƙari ne a nata kasafin kuɗin, wannan ofishin kasafin suna iya ƙari?
To kin san akwai abinda ake cewa basussuka da ake karɓa, wanda ake cewa bilateral loans. Mai yawa a kuɗaɗen nan da federal government watakila suka samu bashin su, mai yawa a lokacin ne ita Minister of Finance za ta ce to an samu basussukan kuɗi kaza, amma amfanin kuɗin nan na zuwa ga ko ministry na agaji koko na fannin lafiya koko daban-daban. So mai yiwuwa hakan ya kafaru.
Gwamnatin tarayya a ta bakin Attorney General na ƙasa Abubakar Malami ta nuna takaicinta akan irin wannan cushe da ke faruwa da kasafin kuɗin ma'aikatu da hukumomin gwamnati.
Budget padding, as far as the development of the nation is concerned, is indeed a serious issue that has the capacity, just like corruption, to set our development back.
Malami ya ce yin cushe a kasafin kuɗi abu ne da ya kamata mu tunkare shi da dukkan ƙarfinmu, mu yaƙe shi domin yana kawo ci baya a harkokin gudanar da ayyukan more rayuwa. Malami ya ce ci gaba ake so a ƙasa irin ta Najeriya da ke da buƙatu daban-daban, saboda haka za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙan cushe da ke yawan faruwa a kasafin kuɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.